ilimi garkuwar dan adam
can hakika ba da tangar da ba kanji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayin mu
masarar assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam a cikin shirin namu na yau za ku ji ta bakin wani dan arewacin Najeriya da ya wallafa littafi dake da nasaba da auren dole a birnin Lagos
na datin da yake so mutane su gane shi ne an bar mu a baya fa kullun ake gani ake yi in kai ba haushe ne ko dan arewa kama babu wannan ilimin Allah ma bayan zaka samu irin ilimin nan zaka rubuta irin wannan
to kai magabata yake ganin wannan littafi da aka wallafa
auren dole ai baya cikin mashara'a sai dai kawai shi a jahilce
to da fatan za a yi sauraro lafiya
himma da kwazo kokayin musulunku jama'a kiran mu nake bisa dagewa
to madalla a kwanakin baya ne dai wani dan arewacin Najeriya ya wallafa littafi da harshen turanci dake bayani akan illar auren dole a tsakanin al'umma da farko dai na tambayi mawallafin wannan littafi mai suna Garba Ahmed Idris dalilin sa na wallafa wannan littafi mai wannan take
yawancin mutane in suka karanta mun ga karanta za ka ga cewa wannan littafin kaman akan auren dole ne sauran su something like that ko muke kokari mu yi discourage da sauran su oh yes kaman da musulunci musulunci da ta ana da auren dole kaman ita ai tana da social intervalaga tana da right to deciding what that is as long as there wannan ya mi da criteria ne Islam da sauran su so no problem so amma ainin abin da ya prompting din idea na rubuta wannan littafi shine ina so ne na nuna mutane yanda soyayya ya kamata ya zama idan aka duba Saudi da Abu in aka duba yawanci dukkan su ga ado suna nuna love ne in a different way in a maximum way babu pretending kowa suna nuna ne ko ina son ki kuma suna nuna wa kowa through the irin su love poems and other things and da suke wannan love wannan so these are some of things da nake so na experience kaman idan pretense yayi yawa a relationship yana kawo matsala especially a lokacin wannan lokacin da kuke facing an obstacle daga wajen iyayenku ko ba sa son wannan auren in ya zama da cewa ku fito kun nuna juna love ba bayan da za ku samu a strong weapon da za ku unite da za ku winning din heart din iyayenku cewa fa you people are ready for one for each other to shine abin da nake kokari na nuna mutane ina so na take the love to another level relationship to the maximum level shine abin da ya fi interested ina wannan tab a matsayina na bahaushe background na ka duba English na karanta first degree ina second degree ina so tunda na rubuta the English definitely English is a medium of my communication sannan kuma another thing nake so mutane su gane shine an bar mu a baya fa kullun ake gani ake yi in kai ba haushe ne ko dan arewa kama babu wannan ilimin Allah ma bayan zaka samu irin ilimin nan zaka rubuta irin wannan so amma muna so mu yi fufin cewa no ba haka bane mu ma muna da namu bayan ne da akwai irin su da yawa a arewa da kuma a kudu ko ba haka ni I can be an inspiration to others shine abin da muka duba yawancin lokacin da nake secondary school ba sai ban taba tunanin cewa zan zama writer ba idan na karanta ina dan dauki newspaper ina karanta wannan mutum ne rubuta wannan abin da yake zuwa mana ko dan dauki littafi ina rubuta mutum ne rubuta wannan da sauran su amma daga baya lokacin da na gama secondary school kaman kai abin ya zo ne kai spontaneously kai na cewa somebody zan rubuta novel ba da na koma aje sai nake ga kaina na sa abin na rubuta kuwa zan rubuta novel just like that shikenan kuwa from there the inspiration came gani amma most inspiration ya zo saboda the one the culture of reading da nake da shi I read a lot African writers irin so Chinua Achebe Wole Soyinka Ngugi Cyprian Ekwesi dan do wanna say motivating ina ina karanta littafi ina gani kamar na so mu samu idea ni ma I could do something like this so yana kamata a ce mu yan arewa kan outside ko ya zama our medium of communication ya kamata mu ma mu dinga nuna cewa mu ma fa we are come of age ko muna da mutane dake they can write better in English
auren dole dai yana daya daga cikin matsalolin dake haifar da matsalolin aure a Najeriya musamman ma dai a arewacin kasar don haka na tambayi wani basaraken gargajiya da ya halarci wannan biki ga gane da abin da zai ce game da wannan littafi da aka wallafa
sunana Alhaji Hassan Abubakar Awuyau sarkin Hausawa na Idaraba da mansion kuma gaba ɗayan rana ce wanda take tasha ko ina a duk kasar nan Najeriya musamman bangaren Hausawa da kuma Najeriya gaba ɗaya da kuma ci gaba da aka samu a Idaraba hakikatan shine dalilin da yasa muke cike da murna na cewar yaran mu suna tasowa akan ilimi har suna ilmantarwa da duniya gaba daya. Wannan shine babban abun farin cikin mu da kuma addu'a da muke yi. Allah ya ƙara haɗa mu da yaran mu masu ilimi irin wannan yadda za su alfanar da kowa da kowa. Ai musamman ma akan yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, shi duk gaba daya musamman ita duniya ma Allah da ita ai an samar da ita ma saboda aure. Dan an tambaya Annabi Muhammadu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, aka ce me yafi ka ya Rasulullahi, yace aure ne yafi shi saboda da shi aka same shi. Saboda haka shi aure idan ana son a samu kyakkyawar zuriya, ana son a samu kyakkyawar ƴaƴa kyawawa na kyawawan hali da sauransu sune kyawawan ƴaƴa, to idan ana son sa dole sai kai auren yarinya tana so yaro ina so. A nan ake samun ƴaƴa wanda suke sahihai, wanda suke masu fahimta. Amma har inda aka ce za a yi auren tilas, ai Allah ai ƴaƴan ma ba za ka samu kyakkyawar kalcho a gurinsu ba. Rashin kyakkyawar kalcho din nan, a lokacin da miji zai kusanci matarsa, Annabi ya mana nuna cewar ka jawo hankalinta da wasa da sauransu. Kada ai zamanto an yi aure an yi neman wajen jima'i da ɓacin rai. Idan aka samu da ɓacin rai, yaro za ka ga shi ya zama bulkumi, yaro za ka ga shi ya zama shashasha. To wannan shine abin da wannan littafin ya kunsa. Duk abin da ka bi yadda Annabi yace ba, to ka fi shiga cikin wani hali mummuna. Saboda haka muna gayyatar mutane da su kula da karanta wannan littafi da kuma bi abin da manzon Allah ya gaya mana, kar a matsa wa yaya. Na aurar da yaya da yawa da nawa da na ƴan uwana, sai na tambaye shi kina son sa? Eh ina son sa. A'a sai za su sun kai ba ni kuma sai na ce ina son sa. Kina son sa sai kin faɗa da bakin ki ya ina son sa. To daga nan shikenan sai mu kaddamar da ke da ke da shi sai a muku aure.
Alhaji Ali Awari garin Malam na ɗaya daga cikin dattawa na angon Idi Araba dake birnin Lagos yankin da wannan mawallafin littafin ya fito, kuma na tambaye shi yadda ya ji game da wannan littafi da aka wallafa.
A bisa gaskiya bayanin da ya a cikin littafin nan, zan aure wanda nake so ko kuma za ta aure wanda take so, ka gani duk ɗaya ne dai. A gaskiya yi kokari, kuma ina alfahari cewa wannan yaro ya fito daga Idi Araba ne angon. Saboda haka nake cewa yaron nan littafin sun na jin ko na biyu ko na uku kenan tun nakan zuwa wajen kaddamar da shi. Saboda haka ni ina munna da wannan kokari wannan yaro. Allah Ubangiji ya ƙara bashi hikima, ya ƙara kirkiro wani littafin da ma ya fi wannan amfani ga matasan mu na Najeriya gaba daya.
To masu sauraro a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin bakin namu da kuma jami'ar da ta ba da umarni da daidaita shirin Julie Ledal Gresham. Na ku Babangida Jibrin ke cewa huta lafiya sai wani makon.
Can hakika ba da can garɗa ba. Kanji marar ilimi abun rainawa, himma da ƙwazo ƙoƙarin musulminku, jama'a kiranmu nake bisa dagewa.